Wannan tambaya yana da kyau kware da gaske. Game da batun sallar tarawih ko hasham ko sallar tahajjud a cikin watan Ramadan, to shari'a ta ba da dama cewa a yi waɗannan salla a cikin jama'a, saboda yin sa a cikin jama'a yana nuna sha'ira na watan Ramadan na farko kenan. Da haka yanayin yana alamta cewa ana cikin wani wata mai alfarma saɓanin sauran watanni. Sannan na biyu, yana sa wa mutum nishaɗi da karsashi, mutum ya fi iya jurewa fiye da inda zai yi shi kaɗai. To saboda wannan kwaɗayin shi yasa shari'a ta shar'anta a yi su a cikin jama'a a watan Ramadan. Shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan watan yana tayar da iyalansa su fito a yi sallar a cikin jama'a tare da su. Da haka wannan cewa mace ta yi sallah a gida in an shiga watan Ramadan, to ana ainihin ba ta dama, kuma falalan yana komawa cikin yi a cikin jama'a. So watan Ramadan sai a ce shi exceptional ne, an gane ko? In ba a watan Ramadan ba, to hukuncin ya koma asali. Kun gane yanzu ko? Da haka ba laifi ba ne mata su je a yi sallar tarawih tare da su a masallaci, kuma yana da ainihin wato wannan falala a cikin watan Ramadan. Haka in za a yi tahajjud ne shi ma yana da falala. Amma duk da cewa an ce a fito a yi a jama'a, to wajibi kuma sai an kula da abubuwan da shari'a take a kula da su. Kada mace ta fito ta sanya turare a jiki, domin manzo Allah ya ce duk matar da ta sanya turare in ta fito daga gidanta, to fahiya zaniya, kamar ka ce karuwa ce, Allah ya kiyaye. In ga kina cikin rufin asirinki kin saka kanki cikin matsala saboda kin sanya turare. Abu Huraira ya taba ganin wata mata za ta wuce sai ji kanshi ya taso a jikinta, yace baiwa Allah ina zaki, take masallaci zan je sallah. Yace kuma kika fesa turare? Yace ai na ga kin da zan je yi wa Allah sallah ne, shine nayi ado. Yace a kin yi kuskure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kada mace ta fita a wannan yanayi. Da haka ta koma gida, ta cire kayan, ta wanke inda turare yake a jikinta, sannan ta sanya wasu daban kafin ta sake fitowa. To sai an kula da wannan. Sannan abu na biyu, a kula da idan za a zo masallacin kada a zo a rinka cuɗan menene ake cewa cuɗe ɗaya ne da maza, ya zama wajen mata daban an ware, kuma babu wani abu da yake haɗa su balantana ta tsaya. Sannan wasu matan su kuma kawai kallon mutane suke zuwa yi, su ba sallan ba ne. To wannan duk ba daidai ba ne, ya zama sallar za ki je kuma kamar yadda muka ji kake je don ganin idon mutane, ki je don Allah. Don kika je don ganin idon mutane don a jiki, to kin ɓata ladan, Allah ya kyauta. Na'am, malafa mutane suna yawan wannan tambaya, idan mutum ya yi sallar hasham ko tarawih tare da liman, aka fara da shi aka gama da shi, daga cikin falalan wannan ɗin shine Annabi yake Allah zai rubuta mishi gaba ɗaya wannan daren ya raya yana sallah ne. To ka riga ka samu ladan sallar daren gaba ɗaya. To amma kuma idan Allah ya baka iko ka sake tashi cikin dare, to ba laifi kana iya yin nafila raka'a biyu rak. Manzo Allah yake yin nafila raka'a biyu bayan witiri. to idan kai wannan lafiya raka abin ya wadatar da kai insha Allah sallallahu alaihi tare da cewa na ka ko wasu malamai da suke ganin kana iya ci gaba sai dai gaskiya ra'ayin cewa a tsaya iya adadin da annabi yayi mu shine muke ganin ya fi daidai sallallahu alaihi wannan tambayoyi masu muhimmanci ne kware da gaske kamar yadda ta ambata idan mutum yana sanye kai ibada sallah amma bai iya ba to ko ya zai amfani irin waɗannan majalis da su malam Mahmud suke budewa kenan ana koya wa mutane ibada da kuma sani yadda ake bautan Allah da haka duk wacce bata sani ba sai ta je ta koya innamal ilmu bit ta'allumi ilimi ana sanin shi ne ta hanyar koyon shi da haka sai a koma makaranta a koya alhamdulillah Allah ya azurta mu musamman mu dai a wannan gari da malamai da suke koyar da addini ba dare ba rana kuma wannan gari namu na Zaria kamar yadda yake shahararren gari birnin ilimi zaka ga ana wato nishafat na ilimi a wurare daban-daban kuma kusan a kowane lokaci zaka ga akwai wuraren da ake karantar da mata aure da hantsi haka ne ko wasu wuraren da la'asar wasu raran da daddare ko da yaushe so za ki iya samun lokacin da ya dace da ke take da ke koya na ɗaya kenan na biyu idan mutum yana son ya gaya wa Allah bukatar shi ai wannan hadisin da muka kawo abinda dama muke son ya alamta muke kenan cewa shi Allah fa ba a nauyin baki in aka zo gaban shi za a roƙe shi da haka duk abinda kake bukata ka saki baki ka gaya wa Allah ina fata an gane ka faɗi iya faɗinka kakka ji nauyi saboda duk abin da zaka faɗi to kaman ba komai bane in aka gwada shi da kai an ce ma in aka ba kowa bare kai kadai da haka ka saki baki ka gaya wa Allah kana son gida bene hawa 30 kana son mota iri kaza an fahimta ko irin na malam Mahmud ko ku fahimta to idan mutum ya gama faɗin wannan to sai manzon Allah ya koya maka wani addu'a da ta tattara kowane irin abu da kake bukata addu'an nan kun ganta tana da sauki kuma kowa ya santa amma ana raina ta idan da mutum zai yi wa Allah wannan addu'a Allah ya karba mishi ko zai yi mamaki yadda Allah zai biya mishi dukkan bukatun shi shine Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar kaga wannan addu'a wallahi in Allah ya amsa maka shi sau daya to ka sha kwana dan me kake a cikin addu'a shine ya ubangijinmu ka ba mu duk wani kyakkyawan abu a duniyar nan to ka gaya mu me baka roƙa ba ka ce duk wani abu mai kyau Allah ya baka shi yasa yin addu'ar manzon Allah ya fi wanda kai za ka yi kai yanzu da an ce ka roƙa cewa baka ya Allah gida fuloti rabi ya Allah takalmin sallah kaga ka rage wa kanka abinda zaka samu to sai manzo Allah yace ka rinka cewa Allahumma rabbana atina ya Allah ka ba mu a duniyar nan hasana duk wani abu mai kyau an gane wannan da kyau ko wa fil akhirati hasana ya Allah a ranar lahira ma duk abu mai kyau shi muke so akwai abin da yake aljanna a lahira to kaga ka roka sannan wa qina azabanna Allah ka raba mu daga azabar wuta in Allah ya baka abubuwan nan guda uku ne kuma ka rasa ka fi kowa arziki to bayan ka faɗi bukatun nan naka ka faɗa ba komai amma kuma ka cika shi da wannan na manzon Allah to shine sai ka tattaro komai insha Allah Allah ya karba na'am
Allah ya karba tana roƙon malam ne tana malam ta tsari tana roƙon malam ne Allah ya jawo hankalin mata masu yawo mabuta mabuta shiga
nan idan aka ce mace me yawo makota ya danganta yawan da izinin wa kuma me take zuwa yi idan ainihin wato kila tana zuwa a yin abin da ake cewa nasiha ne to babu laifi akwai matar da ta wannan hanyar take gyara tarbiyyar al'umman su kuma ya zama da izinin mijinta ko wani waliyinta amma wacce na san wanda mai tambayan ke nufi shine mai zuwa gutsuruma da gulma da menene an ce ka ce ko to irin wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake irin waɗannan matan ba su ba shiga aljanna la yadkhulul jannata namam mace da take da annabi manci ba ta ba shiga aljanna ta je nan ta gulma wancan ta je ta take na wannan ta dauki naki kai ma ta kai kyan wannan ba daidai bane Allah ubangiji ka tsare mana imanin mu da ba mu yi kon gyara na'am
na'am azumi ne ake yin sa ba ta rama ba sai gabda ramadan sai kike tunda malam za ka samu lada
to a gaskiya wasu malamai sun ce ba daidai bane mace ta yi jinkiri ta kira ma azumin da ake bin ta har sai ya kuyi an zagayo azumin wato bana gabdada saboda suka ce wannan yana nuna sakaci ina fata an gane ba dan Allah ya rufa mata asiri da ya tsawaita rayuwarta ba da ta mutu ana bin ta bashi to ba daidai bane ki koma wa Allah yana bin ki bashi shi yasa da an gama ramadan ake son ki marma za ki rama to amma in baki samu ki rama ba ba komai koda ya zo a ƙurarren lokacin saboda uzuri sai ki rama kin ji yanzu muka ce a sayyida Aisha ita ma ba ta samun lokacin rama azumin sai a watan sha'ban amma ita ta faɗi uzurinta kace saboda shagaltuwa ne da hidiman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinta na ita ce wato a karamar mace a wajen manzon Allah a cikin matan shi sannan ita ce kadai budurwa sannan kuma ta fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ainihin wato yawan son tarayya da ita ya zama bini-bini tana kusa da shi dan tana da hankali na kuruciya da duk maganganun shi tana rikewa shi yasa ai ta fi ba da labarin hadisan manzon Allah fiye da sauran matan to ta lazumci manzon Allah matuƙa shi yasa Allah ya yi amfani da ita wajen isar da saƙon manzon Allah to wannan shagaltuwan ta ce shi yasa ba ta samu ta rama azumi sai a watan sha'ban to in an zo sha'ban din sai kira ma su amma in ba haka ba an fi son kira ma da wuri wasu malamai suka ce in mace ta yi sakaci to sai an dora mata wani kafara shine masu cewa ta ciyar kuma ta rama amma maganar gaskiya shine babu ciyarwa a kanta ramuwa ne kadai a kanta ina fata an gane to wannan kuma ba na'am
Alhamdulillah.